أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم التسليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau, ranar Lahadi, ranar 27 ga watan Al-Muharram, watan 1 na hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, shekara ta 1448, kuma ranar take amsa 12 kenan ga watan 7, watan July na miladiyar Annabi Isa dan Maryam, shekara ta 2026. Kamar yadda muka saba, muna darasi a cikin littafin Usulus Salasa a cikin wata sau biyu, wato in muka yi wannan Lahadi sai kuma Lahadi ta biyu bayan wacce muka yi. To yau ne alƙawari yake cika a wannan Lahadin, domin rabon da muyi karatu ga wannan littafi yau sati biyu kenan, inda Allah tabaraka wa ta'ala ya raya mu ya kamu wannan ranar, to za mu dora za mu ci gaba daga inda muka dakata a wancan darasi da na gabata. In ba a manta ba, mun kammala karatu cikin littafin Usulus Salasa, sai dai dama an ce bayan shi kuma akwai shuruṭus ṣalā wa wājibātihā wa arkāniha, to cikin shi muke yanzu. In mun kai ƙarshe shi ma akwai abin da zai biyo baya, shine ƙawā'idul arba'a, duka suna nan tafiyan Allah ya so. To yanzu muna cikin shuruṭus ṣalā wa wājibātihā, to za mu ci gaba daga inda muka dakata. Idan ba a manta ba, darasin da na gabata malam yana fassara muna kalmomin Fatiha ɗaya bayan ɗaya, har ya kai ƙarshen fassara muna kalmomin Fatiha ɗin nan a lokacin da yake karantar da mu cewa karatun Fatiha wajibi ne, farali ne cikin sallah. To yau za mu ci gaba, bayan ya gama magana akan Fatiha ɗin nan sai ya dora da maganar ruku'u. Ana wa shafi na 37 a littafin da ke hannuna, can shidara ta biyu ko ta uku ta sama, shidara ta uku ta sama, shafi 37 haka yake anawa. Na'am, malam yace war ruku'u, to haka ruku'u sharadi ne cikin sallah sai an yi ruku'u. Duk sallar da ba a yi mata ruku'u ba, to babu sallah. War rafa'u minhu, da daukakowa daga ruku'u. In an yi ruku'un kuma za a tafi zuwa sujada, to sai an daukako, an miƙe tsaye kyam, ba daga cikin ruku'un za a wuce sujada ba. Idan aka yi haka a sallah, to an bar abin da ake ce ma sharadi, an bar abin da ake ce ma rukuni, sallah ta ɓaci kenan. Ɗaukakowa daga ruku'u a miƙe tsaye kyam, shi ma wajibi ne, shi ma rukuni ne, shi ma sharadi ne, sai an samar da shi, sannan sallah ta cika. In ko aka zo sallah, ko da a raka'a ɗaya daga cikin raka'o'in sallah, daga ruku'un nan sai ba a ɗaukako sama ba, sai aka yi tazarci aka tafi sujada kurun, to wannan sallah an ɓata ta. Lallai ne sai an miƙe tsaye. Miƙewa tsayen kuma ba ɗan miƙewa tsaye ba, miƙewa tsaye kyam, ba ɗan ɗago kai a ɗan yi donono kuma a koma ba, sai an miƙe tsayen tsaye kuma kyam, yadda za a daidaitu. Bayan an miƙe mashi, an ɗan ba da lokaci, ɗan sakan-sakan, an natsu a tsayar sannan su aslimiyo daga tsaye a tafi zuwa sujjada da haka malam yace wa sujud sai sujjada ita ma sharadi ce cikin al'amarin sallah sujudin nan kuma guda biyu ake in dai sujjada ce ta sallah ayi daya a dawo a zauna jaram sannan a sake komawa ayi daya in dai sujjada ce ta sallah ta farilla ko ta nafila to dole sai an mata wa'ila sujudu guda biyu a kowace raka'a kuwa ita sujjadan nan ana yin ta ne ala al-ara'i sab'ati a bisa waɗansu gaɓɓai guda bakwai gaɓɓai guda bakwai su ne gaɓɓan sujuda su ne gaɓɓan da sai sun dunguri ƙasa sai an ɗora su a kan ƙasa sannan ne sujjada take tabbata sujjada duk sujjada da ba a yi wannan ba to ba ta zama sujjada ba zai mana ƙarin bayani nan gaba kaɗan insha Allah wal itidalu minhu in an yi sujjada din to kuma a daidaitu a cikin sujjada din nan shi ma wannan sharadi ne ba da an dungura ba kuma ai maza dauka a daga goshi kamar an dora kan karin kunama kamar an dora kan garwashin wuta in an yi haka sujjada ba ta yi ba sallah ba ta yi ba sai an dora goshi kan kasa da sauran waɗannan gaɓɓai guda shida sun biyo shi sannan kuma a dan dauki lokaci a samu natsuwa da daidaituwa cikin sujjada ba da an dungura a tashi ba wannan shine sujjada ta hakika wala jalasatu baina sujadataini haka nan idan an yi sujjada ta farko to sai an dauka ko an zauna zama daram sannan a sake komawa a yi sujjada ta biyu in ba a yi wannan zaman ba to sallah ta samu tasgaro ya kasance sujjada ɗaya kenan akai ko kuma an yi sujjada ɗaya ya ka dan daga kai aka sake maida shi aka sake kwafa shi to har yanzu sujjada ɗaya akai ba a ɗayar ba in sujudu ne guda biyu sai an dauka ko an dawo an zauna sannan kuma sai a sake komawa a yi sujjada ta biyu to duka waɗannan ababe da malam ya kunso malam zai kawo mana hujje shi wacce ya sanya ya ce waɗannan ababe dukkanin su sharadi ne dukkanin su rukuni ne a al'amarin da ya shafi sallah da haka ya ce wad dalilu qawluhu ta'ala dalili kuwa na farko shine fadar Allah madaukaki Allah tabaraka wa ta'ala ya fada cikin suratul hajj yace ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u wa sujudu wa abudu rabbakum wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun ya ayyuhal ladzina amanu ya ku inna yi imani irka'u ku yi ruku kaga umarni ne na Allah a yi ruku a kowace sallah wa sujudu kuma ku yi sujuda a kowace sallah nan umarni ne kuma al'amru bil wujubi umarni ne na wajibci dole ne in dai sallah ce to sai ta zamo za ta rukuin wasu jode sai dai in sallar jana'iza ce wannan kenan wani daga cikin dalilan kai suka nuna sujada da ruku'u lalle sai da su sallah take inganta yace wal hadithu anhu sallallahu alaihi wa sallam hadithin da aka samo daga gare shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah yace umirtu an asjuda ala sab'ati azmi an umurce ni in yi sujada akan waɗansu gaɓɓai guda bakwai akan waɗansu gaɓɓai guda bakwai haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ashe wannan sujada shi an hada waɗannan gaɓɓai guda bakwai a cikin wannan littafi malam sai ya tsaya nan amma a can asalin cikin hadisin wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace an umurce ni in yi sujada akan waɗansu gaɓɓai guda bakwai sai ya nuna waɗannan gaɓɓai guda bakwai din da ya tashi sai ya ce alal jabhati sai ya nuna goshi yace akan goshi da ya taɓa goshin sai ya jawo hannu har kan hanci ci akan goshi an gane dai kenan sai tafukan hannu tafin hannun dama tafin hannun hagu in hada bi kaga ya zama uku kenan su kasance sun hau kan kasa ko kan wani abu na shimfida tafukan hannu kada a dunkula hannu lokacin sujada shimfida su za a yi uku kenan sai guyoyi guyuwar dama da guyuwar hagu su ma su dunguri kasa su kasance an dora su kan kasa kaga sun zamo biyar kenan sai ina sai cikin babban yatsa na kafa babban yatsa na kafa ba kan tsinin ba cikin shi a dankwasa shi shi kan tsinin yatsin ya kalli alƙibla nan cikin shi cikin babban yatsa na kafa shi ne zai zamo akan kasa a bankara shi ya tuskanci alƙibla cikin babban yatsa daga cikin babban yatsa na dama daya na hagu biyu gwiwar dama uku gwiwar hagu hudu tafin hannu na dama biyar tafin hannu na hagu shida goshi bakwai sun cika waɗannan gabbai su ne gabban sujuda su ne gabban da ba a durƙusawa ta kai ƙasa sai ga Allah shi kadai ake mu sujada wannan kuma sai ya tabbatar da in mutun yayi sujada ba tare da waɗannan gabbai sun kai ƙasa ba to sujudin nan tashi akwai tuhuma akai masalan akwai masu sujada za su dungura goshin kurin amma su dage hanci bai jira ƙasa ba an gane waɗansu ma nan wajen ƙarshen goshin suke dungurawa kamar kai suka dungura ƙasa to goshi ake sawa daidaituwar sujada goshinka in ka sa kai ƙasa ko ka abin shimfiɗa ya kasance tsinin hancinka nan shi ma ya dunguri ƙasan nan ko wajen siminti kaga ya saiti kenan haka to wannan shi ne sujada wacce ta tabbata sujada malamai suna cewa in mutum bai yi haka ba to sujadan nan tashi ba ta yi ba sujadan nan ta samu tasgaro ɗaya kenan sannan wajen tafukan hannaye din nan tafukan hannu a shimfiɗa su ƙasa shi ne cikar sujada akwai kuma waɗanda za ka ga sun ɗan yi haka to yin haka sujada ba ta cika ba sai dai inda wata larura wurin nan ko tsakoyi ne in ka shimfiɗa hannu akwai cutarwa ko kuma dai wani abu zai cutar da kai to babu laifi amma lami lafiya to ka tabbatar da ka shimfiɗa hannunka ne haka akan ƙasa ko akan dardumarka ko akan bozinka tafukan hannayenka su shimfiɗu akan ƙasa ɗan yatsu su kalli alƙibla a kiyaye kada a yi haka da su sai dai in da larura in ma an yi hakan dai sallah ba ta ɓace ba amma dai abin da aka fi so yatsun nan su kalli alƙibla wannan shi ne cikar sujada yatsun ƙafa a lankwasa da lankwasa su cikin babban yatsa na ƙafa shi ne kan ƙasa tsinin yatsin ya kalli alƙibla na ƙafar dama da na ƙafar hagu to wannan ita ce sujada kammalalliyar sujada in aka ɗan ɗora shi haka ban ce maka sallar ba ta yi ba ta yi amma dai sujadar ba a samu cikakken sujada yadda ya kamata ba to bari kuma a ɗage su ko a ɗage wata ƙafar a bar wata a ƙasa da yawa za ka ga wani in an sujada za ka ga gaba ɗaya ƙafar ma ba ta taɓa ƙasar ba to wannan aka yi haka sujada ba ta yiwu ba sujadar kwata-kwata babu ita don ko in aka ce sujada ta ɓaci to maganar sallah ma ta ɓaci Allah ya taimake mu da haka a kiyaye da kyau wajen waɗannan ababe rukunai na sallah wajibi ne a tsaya a natsu a yi su yadda ya dace domin barin su yana ɓata sallah lalacewar su yana ɓata sallah mutuna sujudan nan ba hamsu habbi ba ce farilla ce wajiba dole ne in sujuda ta ɓaci cikin sallah to sallar nafa ta ɓaci ne gaba ɗaya kamar baka yi ba za mu ji wani hadisi nan gaba insha Allah wa tumani natu fi jami'il af'ali haka nan natsuwa cikin dukkanin ayyukan sallah, koma wani aiki za a cikin sallah a yi cikin natsuwa da kwanciyar hankali, kada a yi sallar nan kamar ana gudu. Allahu akbar, Allahu akbar, sami Allahu liman, Allahu akbar, kada a yi haka. Ya kai wannan babu natsuwa a cikin dukkanin ayyukan sallah. Da haka muke faɗa, muke ƙarawa a ƙara kiyayewa, musamman ga masabuki. In ka taho masallaci ka hangi an yi ruku'u, ka taho a hankali, ka shigo masallaci cikin natsuwa, ka yi kabbara harama cikin natsuwa, ko da wannan raka'ar za ta kubuce ma, yi hakuri ta kubuce ta. Kai, ko da ka tabbatar raka'a ƙarshe ce, raka'a ce wacce ka tabbatar ta ƙarshe ce, kuma za ka kubuce in baka rugo ba, to tsaya kada ka rugo ɗin ta kubuce. Ya fi ma sauƙi fiye da ka rugo. Domin in ka rugo ka faɗo cikin masallaci a guje, to kwata-kwata ka rasa sallar kenan. Ko ka yi sallar dukkanta daga farko har ƙarshe babu ita, kamar ba ka yi ba ne. Na mu samu hadisi nan gaba, gashi nan gaba gare mu kaɗan, Allah ya so, wanda yake ƙara tabbatar mana da wannan. Da haka, ko ka hangi an yi ruku'u, taho a hankali cikin natsuwa, kada ka canza tafiya. In ka zo ka sallaci abin da ka samu tare da liman, ka shiga sallar nan cikin natsuwa. Da haka ma ya ce, waqtumanina fi jami'il af'ali, natsuwa cikin dukkanin ayyukan sallah. Wattartibu bainal arkani, haka nan jeranta tsakanin rukunnan sallah. Sai an yi kabbara harama ake fara karanta Fatiha. Sai an gama karatun Fatiha ake karanta sura. Sai an yi ruku'u ake ɗaukakowa daga ruku'u, sannan a tafi sujada. In aka faro daga sujada sannan aka dawo ruku'u, ba ta yi ba. Wannan kenan. Wat dalil, dalili ku duk akan waɗannan ababe da malam yake ta faɗi mana na cewa natsuwa ma dole ne a cikin sallah. Ko mi waɗannan da abubuwan da malam ya lissafo mana suka zama dole cikin sallah. To babban dalili hadithul musai'i, wani hadisi wanda ya shahara da wannan suna, wanda ake kira hadithul musai'i salat, hadisin wanda ya muna na sallah, hadisi ga wanda ya muna na sallah. Dala dan yi hakuri dan sha ruwa kadan. Na'am, ya wannan hadisi yake. Hadisin da asali an same shi ne an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, daga Abu Huraira, Allah ya kara mishi yarda. Abu Huraira ya ce, bainama nahnu julusin inda nabi sallallahu alaihi wa sallam, wata rana muna zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, iz dakala ar-rajulu, kurin sai ga wani mutum ya shigo. Fasalla, mutumin nan sai ya koma waje ɗaya ya salla. Fasallama ala nabi sallallahu alaihi wa sallam, da ya gama sallar sai ya taho ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallama, ya ce assalamu alaika ya rasulallah. Faqal, sai manzon Allah ya ce mashi irji'i fasalli, ko ma ka sake sallah. Fa innaka lam tusalli, domin ko wannan abin da kai yanzu ba sallah ba ce. Ba sallah kai ba, kuma kai sallah. Fa fa'alaha, ya tafi ya ƙara aikatawa, ya dawo ya ma annabi sallama sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah ya ce, kuma kai sallah, har yanzu ba kai sallah ba. Wannan abin da kai yanzu ba sallah kai ba, kuma kai sallah. Ya sace komawa a na uku, ya ƙare wata sabuwar sallah, ya dawo ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Manzon Allah ya ce, ko ma ka yi sallah, har fa yanzu ba ka yi sallah ba. Sun makala, to daga nan sai wannan mutum ya ce, wallazi ba a saka bil haƙƙi nabiyyan, na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya a matsayin annabi, la uqsinu ghayra haza fa allimni, wallahi ba zan iya kyautata sallah fiye da wacce dai din nan ba, iyakar abin da zan iya kenan, koya min yanda ake sallah. Faƙar lahun nabi sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mashi idza qumta ila salati to in ka tashi da farko zakai sallah faka biya to kai kabbara ka ce Allahu akbar thumma qra'a ma tayassara maka min alqur'ani sai ka karanta abin da ya sauka a gare ka na alqur'ani bayan kai fatiha thumma raka'a daga nan sai kai ruku'u hatta tatma'inna raki'an har sai ka natsu a cikin ruku'unka kada da ka duka ka taso ka bari sai ka samu natsuwa ta kun cikin ruku'un thumma rafa'a daga nan sai ka dauka ko daga ruku'u ka miƙe tsaye hatta ta'tadila qa'iman har sai ka miƙe tsaye kyam ka natsu kuma tsayen thumma sujud daga nan sai ka sulmiyo ka tafi sujada hatta tatma'inna sajidan har sai ka natsu a cikin sujadarka thumma rafa'a sannan sai ka dauka ko daga sujadar ka zauna daram hatta tatma'inna jalisan har sai ka natsu a nan inda kake zauna har sai ka tabbata a zauna ka natsu kaga an yi raka'a ɗaya kenan thumma fa'al zalika fi salatika kulliha sai ka irin wannan a cikin dukkanin sallarka sauran salolin kamar da haka zaka yi su in mun lura da wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wancan gyara a cikin sallar da yi wasu suka ce sallah ce ta nafila domin ya tadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gama sallah ana zauni wasu kuma suka ce sallar farilla ce ya zo ne a makariya ta an gama sallah to koma dai wata sallah ce ba nan bane almuhim almuhim wa'annan sallah da yayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga bai cika rukunnan sallar ba tayu in yi ruku'u bai da tsuwa cikin rukun sai ya mazai taso ko kuma da ya taso bai ƙara da miƙiya sai ya koma ma'ana dai yana sallar ba natsuwa ba daidaituwa sallar ba natsuwa ciki kuma babu daidaituwa cikin sallar to me zan Allah me yace mai sai yace ka sake sallah domin har yanzu baka yi sallah ba ashe wannan shi ya karantar da mu duk wanda ya yi sallah ba tare da natsuwa da daidaituwa ba kwata kwata bai yi sallah ba kwata kwata ba sallah yayi ba wasa kurinye bai da lada haƙurin Allah dan ba sallah yayi ba a wata riwaya ta wannan hadisin an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mashi wallahi inda ka mutu kana irin wannan sallah zaka haɗu da Allah baka yi sallah ko ɗaya ba har inda ka mutu kana irin wannan sallah zaka haɗu da Allah baka yi sallah ko ɗaya ba shi kun ga sallah ba a bar wasa bace ashe duk mutumin da ke irin wannan sallah wacce ake kira kotan kurciya bai kyautata ruku'u bai natsuwa cikin ruku'u in ya miƙe da ya miƙe sai ya tsumi ya tafi sujada da ya taho kafin ma ya ƙara miƙe ya tafi sujada sujadar da ya daga kai bai ma zama sai ya sake kwafawa to har in ya mutu yana irin wannan sallah ba fa sallah yake ba bai yi sallah ko ɗaya ba bai da sallah ko ɗaya gurin Allah dan ba sallah aka yi ba saboda haka ashe kun ga wajibi ne kenan mu kula da kyau mu kula da kyau in an yi ruku'u to sai an natsu kowace gaba ta tayi shiru kana cikin ruku'un nan sannan ka dauka ko daga ruku'u sai ka miƙe tsaye kyam bayan miƙe ka tsaye ma sai ka ba da kyastara tayi kowace gaba ta natsu a tsayen tukun sannan ka sulmiyo ka tafi sujada in ka tafi sujadar ma kuma sai ka natsu a cikin sujada sannan ka dauka ko kuma ka dawo ka zauna sai ka zauna daram sai ka zauna dafa'an ka dan ba da extra time a kalla ɗan sakan ko da sakan uku ko hudu zuwa biyar sannan ka koma sujada ta biyu to sannan sallah ta sallantu sannan sujada ta sujadantu in ba haka ba ko to an bar sallah tun daga nan wa manzon Allah ya ce babu sallah babu sallah ga duk wanda ya yi wannan Allah ya kyauta saboda haka ashe kun ga kenan mu yi kokari mu gyara sallolinmu. As-salatu imaduddin, ita sallah ita ce gimshiƙin addini. Man hadamaha faqad hadama ad-din, duk wanda ya rusa ta to ya rusa addini shi. Awwalu ma yahasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah, farakon abin alfayar mu bawa hisabi shi gobe kiyama sallah. Kowa zai tashi alkiyama da fayal din shi, kowa zai tashi da alkiyama da fayal din shi. To farko shafin farko da ake fara dubawa bangaren sallah ne, idza salahat salaha sa'ir al-amal, in sallah na ta gyaru sauran ayyuka ma duk sun yi kyau. In ko ta baci to sauran ayyuka ma sun baci. Allah ya kyauta. Da haka mu tsaya mu kula da sallah da kyau, mu kuma yi ta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar. Har sama kan minbari ya hawi ya sallah, sannan ya ce muna sallu kamar aitumuni usalli, ku yi sallah kamar yanda kuka gani ke yin sallah. To sahabbai sun gani, sun kuma rubuta sun ga yanda yayi, sun karanta da daliban su tabi'ai, tabi'ai sun kace tabi'u tabi'ina. Gashi na har ya iso gare mu, malaman mu kullun suna karantar da mu sallah. To sai mun yi tafa irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, sannan ne za ta zama amsarsa. Allah ka taimake mu. Na'am. To mallan ya gama da maganar sujada da ruku'u daga cikin bangarorin sallah. Mallan sai ya ci gaba da abu na gaba. Yace wa tashahhudul akhir, tahiyyan nan ta ƙarshe, tahiyya ta ƙarshe. Mallan ya ce ita ma rukuni ce daga cikin rukunan sallah, sharadi daga cikin sharuddan sallah. Da haka yace rukunin mafarudin, rukuni ne abin farlantawa. Wannan a mazhaba ta Shafi'iyya. Amma mazhabar Malikiyya tahiyya ta ƙarshe tana nan ita ma sunna ce, sai daidai inda za a fara sallama daga nan take komawa farilla. Amma tahiyyar ita sunna ce. Amma ga malaman Shafi'iyya suka ce a tunda tahiyyar farko sunna ce, ta biyu ko farilla ce, rukuni ne. Domin me? Kama fil hadis, kamar yadda cikin hadisi an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala, hadisi na Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mishi rida, yace kunna naqulu qabla an yuqrada alaina at-tashahhudu assalamu ala allahi min ibadihi assalamu ala jibril wa mikala. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la taqulu assalamu ala allah min ibadihi fa inna allah huwa as-salam, walakin qulu at-tahiyyatu lillah والصلوات والطيبات والسلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونكينا كما يثبت في صحيح البخاري إذا تهيا sai aka ce an samu daga hadisin Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kara mishi yarda, yace kunna naqulu, mun kasance muna fada, qabala an yuqrada alaina at-tashahhudu, kafin a farlanta muna tahiyya. Kaga lura da kalmar kafin a farlanta mana tahiyya. To da wannan sai malaman Shafi'i suka ce to farilla ce kenan tahiyya, musamman tahiyya ta ƙarshe. Malaman Maliki suka ce farilla ce ta sunna, ma'ana sunna ce mai ƙarfi, farlanci ne na sunna. To Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kafin a ce mu riƙa yin tahiyya cikin sallah, farko farkon musulunci, in an zauna kafin a yi sallama, to ga abinda muke cewa, assalamu ala allahi min ibadihi, aminci ya tabbata ga Allah daga wajen bayin shi, mu nemi Allah fatan aminci. Assalamu ala jibril wa mika'ila, aminci ya tabbata ga jibril da mika'ilu. Haka muke faɗa in an zauna kafin a yi sallama, farkon musulunci. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koya mana sai yace la taqulu assalamu ala Allah min ibadihi kada ku ce aminci ga Allah daga bayin shi domin fa inna Allah huwa salam domin shi Allah shine ubangijin amincin to kuma kwa ce kuma ku ne masu amincin har ku ne nema mu Allah amincin to ai dama shine mai amincin dimma inna ka samu aminci duk wani mai aminci to ya samu daga wajen amincin da Allah ya amintar da shi walakin qulu sai dai daga yanzu ku rika cewa attahiyatu lillah da da dan gaisuwa kyawawan kalmomi sun tabbata ga Allah wassalawatu wattayyibatu da kyawawan ayyuka ayyuka na kwarai sun tabbata ga Allah assalamu alayka ayyuhan nabi amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi wa barakatuhu da rahama Allah da albarkar shi assalamu alayna amincin Allah ya tabbata a gare mu mu al'ummar musulmi gabaki daya wa ala ibadillahi salihin kuma da sauran bayin Allah na kwarai ashhadu an la ilaha illa Allah na shaida babu abin bauta ma bi tantanta sai Allah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na kuma shaida lallai annabi muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne Allah ya taimake mu wa ita ce tahiyar da manzon Allah ya ce mu rika yi cikin sallah saboda haka malaman shafi'i suka ce to farilla ce domin ya ce qabala ayu farada alaina salat salam kafi a farlanta muna to sai malamin ya koma tunda ya karantar da mu ita wannan tahiyya mun ji kira tana da bambanci da ita tahiyoyi da muke yi to wannan daya ce daga cikin ruwaya guda uku na tahiyoyi din nan wani ita ce ruwaya ta Abdullahi ibn Mas'ud akwai ruwaya ta Abdullahi ibn Umar akwai ruwaya kuma ta Umar dan Kassabi duk ta zo da haka amma akwai dan canje-canje ciki amma duk kalmomin ne to sai mana ya fassara mana waɗannan ma'anoni da ita tahiyya din nan yace wa ma'ana at-tahiyyatu at-tahiyyatu ma'ana at-tahiyyatu din nan menene ma'ana tahiyya asali da tahiyya gaisuwa gaisuwa sai yace to ma'anarta jami'u ta'zimati dukkanin girmamawa duk wata kalma mai nuna girma duk wata kalma mai nuna gurin kasa da daukaka lillahi ta tabbata ga Allah mulkan mallakar Allah ce wannan kalmar wastihqaqa kuma ya cancanci a siffanta shi da wannan kalma duk wata sifa ta tabbata ga Allah mithlul inhilai kamar dan sunkuyawa war ruku'i da yin ruku'u was sujudi da yin sujada wadawam da kuma dawwama akan haka to wannan Allah kadai ake mawa Allah kadai ake mawa Allah kadai ake ma ruku'u Allah kadai ake ma sujada sun tabbata ga Allah sifofi ne na gaisuwa sun tabbata ga Allah shi kadai ake gaida da ruku'u da sujada wa jami'u ma yu'azamu bihi rabbu rabbul alamin haka da duk wani abu da za a bauta ma Allah da shi to ya shigo cikin wani at-tahiyya ya shigo mu anata at-tahiyya wa huwa lillahi wannan abin na Allah ne Allah kadai ake mawa fa man sarafa minhu shay'an li ghayrillahi duk wanda ya juye wani abu daga cikin wannan zuwa ga wani Allah yi ma wani ruku'u ko yi ma wani sujuda ko sauran ababe wanda ake bauta ma Allah shi kadai da su to in ya bauta ma wanda wannan malam yace fa huwa mushrikun kafirun ya zama mushriki ya zama kafiri sai fassara muna wassalawatu wassalawatu ne me ma'anar salawatu yace ma'ana ha jami'ud da'awati dukkanin addu'o'i dukkanin kyawawan addu'o'i duk sun tabbata ga Allah wakila amma wasu malaman suka ce as-salawatu din nan ana maganar as-salawatu la kam sallolin nan guda biyar az-zuhr al-asr maghriba isha'i asbahi muna yin su ne don Allah ba ai mu kowa sallah sai Allah zaka tashi kai sallah ta az-zuhr baka ce wannan nayi wa baba ne ko nayi ma inna Allah kada ake mawa وطيبات لله ركاكا سن تبتا ga Allah rakakan ne malan yace Allah tayyibun Allah mai tsarki ne la yaqbalu bil aqwal wa a'mal illa tayyiban bai karba komai na maganganu bai karba komai ne daga ayyuka sai abinda yake mai tsarki inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban shi mai tsarki ne to bai karba komai wanda kowaye sai abinda yake mai tsarki duk abinda kai wanda ba mai tsarki ba to Allah bai karba shi wasu sun fassara menene mai tsarki wato wanda aka yi don Allah wanda aka yi da kyakkyawan niyya don Allah aka yi wasu ka fassara mai tsarki abinda ya fito ta hanyar halal ba ta hanyar haramun ba dan haka suke cewa wanda ya tafi aikin haji da dukiya haramu to Allah bai karbi wannan aikin haji tashi ba bai kuma sauke farali ba har sun kara da wani hadisi wanda ni ban tabbatar da ingancin isnadin hadisin ba amma dai akwai cikin tafan hadisi inda aka ce manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam man hajja bi malil haram yaqulu labbaik allahumma lak labbaik fa yaqulu allah tabaaraka wa ta'ala la labbaik wa la sa'daika wanda yake aikin haji da dukiya haramu yana cewa na karba kiran kai Allah na karba kira Allah ya ce to ni ban karba naka kiran ba ban kuma azurta ka ba ba amshi hajjin ka ba akwai wannan arubuce sai dai magana ingancin hadisin ne ni ba malamin hadisi bane ban bincika ba ko kuma tambaye su kai mana bayani ba amma dai wasu suna ganin cewa haji shi tayi haramun din shi kuma yana nan amma dai san samu ayi haji da dukiya ta halal demin karawa da karo inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah ya taimake mu wannan ya jaza waɗansu ba sa aikin alkhairi zaka ga waɗansu ga dukiya ga samu har samu amma ba sa gina masallaci ba sa gina makaranta ba sa taimakon bayin Allah ba sa ci da ba sa komai sun tara ta abin kallo ko san hujjarsu wai hujjarsu da suke kafawa a nan gurin ai Allah bai karɓa komai sai mai tsarki su kuma sun tabbata wannan dukiyar tasu ba sun same ta ba ta hanya mai tsarki dan haka in sun yi ma aikin alkhairi ita ba lada Allah ba zai karɓa ba kaga ikirari ma kenan sun yarda su sun halaka eh sun yarda sun halaka Allah ya kyauta na'am assalamu alayka ayyuhan nabiy in kace amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi wa barakatuhu da rahama da barakan shi menene ma'anar wannan tad'u lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi salamati ka nemi annabi sallallahu alayhi wa sallam addu'a ne Allah ya cika shi da aminci wa rahmatu da samun rahama wa barakatun da samun albaraka wallazi yud'a lahu ma yud'a ma Allah wanda ake addu'a ga annabi sallallahu alaihi wa sallam bai kamata a ce a hada kuma Allah cikin ilimin yadda ake ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ba assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin in ka ce kuma aminci ala tabbata a gare mu da sauran bayin Allah na kware tusallimu ala nafsika kana nema ma kanka ne ma kanka addu'a ne kana yi nema ma kanka tsira wa ala kulli abdin salihin da kuma dukkanin sauran bayin Allah na kware fis sama'i wal ardi a sama take ko a ƙasa take mutane ne aljanu ne mala'iku ne duk bayin Allah ne to duk na kware din su ka ne musu addu'a ne jamin wa salamu abu da ke ce assalamu addu'a'u addu'a ce wasalihuna kuko bayin Allah na kware yud'aluhum ane musu addu'a wala yad'una ma Allah amma ba a hada su da Allah sai dai a yi musu addu'a amma ba a yi musu irin abin da ake ma Allah abin da dan ne ta ko kuma dan tafi da gudu-gudu har muka kai karshe saura ka dan to ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wannan kalma in ka faɗa tashhadu ka shaida ne shahadatul yaqini shaida ta tabbas shaida ta tabbatarwa Allah yu'badu fil ardi wala bis sama'i bi haqqin illa Allah babu wanda ake cancanci a bauta mai a ƙasa ne ko a sama duk cancanta sai Allah wa shahadatu anna muhammadar rasulullah shi da ka ko babu annabi muhammad manzon Allah ne bi annahu abdu ka tabbatar kenan ashe annabi muhammad bawan Allah ne la yu'badu ba a bauta mai ba shi ake bauta mawa ba Allah ake bauta mawa war rasul shi ko manzo wanda aka ce manzo ne dan aike la yukazzabu ba a ƙaryata shi bal ba haka ba ma yu'da'u ane mai da'a ne wa yuttaba abin da yazo da shi sharafahu Allah Allah ya daukaka shi bil ubudiyya da yace mai bawa da haka ne wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya ce a ce mai abduhu bawan Allah suna ce mai manzon Allah me yasa ya zama daukaka dalilu qauluhu ta'ala dalili Allah tabaraka wa ta'ala kai shi yace tabarakal ladzi nazala qur'ana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira godiya da wanka ta tabbata ga wanda ya saukar da mai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya shi ne alqur'ani a waye saukar da shi ala abdihi ga bawan shi kaga shi Allah ne ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bawan shi saboda haka ce mai bawan Allah ku yafi komai daukakawa ka fi komai girmamawa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ya taimake mu ana karawa da wannan a ƙarshen ta iya sannan ayi sallama ita ma wannan malam sai ya kara mu ci gaba dai hukumin zo gurin kwanan ne to as-salatu min Allah in ka ce as-salatu Allahumma salli ala Muhammadin as-salatu min Allah samun tsira ko kuma aminci daga wajen Allah sana'uhu ala abdihi yaban da Allah ya mabawan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam filan mala'il a'ala a cikin kungiya madaukakiya kama hakal bukhari kamar yadda imamul bukhari hikayanto mana fi sahihihi a cikin ingantaccen littafin shi an abi aliya daga abu aliya kala yace as-salatu llahi sana'uhu ala abdihi fi mala'il a'ala Allah ya mu annabi salati ya mashi mai kenan ya mashi yabo Allah ya mai bawan shi yabo a cikin kungiya ta mala'iku madaukakiya wakila wasu malamai suka ce a'a abin da ake nufi as-salatu ar-rahmatu rahama was-sawabu al-ula amma dai abin da bidaci ga fassara wancan na farko kasancewar yabo ne Allah tabaraka wa ta'ala ya mashi wa min mala'ikati in ko kace mala'iku Allah inna Allah wa mala'ikatahu yusallun ala nabi ko inna Allah wa mala'ikatahu yusallun ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima to Allah ya mai annabi salati me salatin da Allah ya mai annabi yayi mai yabo as-sana'u ala abdihi Allah ya yabi bawan shi wa mala'ikatahu mala'iku ma sun mai annabi salati to me salatin da mala'iku suka yi mai annabi al-istighfar sun nema mai gafara wa min al-adami da Allah ya ce ayyuhal ladzina amanu sallu alayhi ku yi mai salati ku yi mishi mai kenan ai addu'a ku yi mai addu'a wa barik ku yi nema mai albarka wa ma ba'daha sunan to duk abin da ba wa'annan ba cikin sauran abubuwa na sallah malam yace sunnoni ne alwajibatu wa'anda suke wajibai thamaniyatun su kuma sun takwas ne sunnoni wajibai ma'ana sunnoni masu ƙarfi guda takwas ne a cikin sallah su ne kamar haka jami'ut takabirati gayar takbiratul ihram dukkan mutakabbara cikin sallah in ba kabbara harama ba to sunna ce wa qawlu subhana rabbil azim fi ruku'i da ce subhana rabbil azim cikin ruku'u din nan sunna ne wa qawlu sami Allahu liman hamida da faɗa sami Allahu liman hamida sunna ne lil imami liman yakan faɗa wal munfarid da mai sallah shi kadai wa qawlu rabbana wa lakal hamd haka faɗa rabbana wa lakal hamd shi ma sunna ne li kulli ga kowani liman zai faɗa mai sallah shi kadai ma zai faɗa ma mu ma zai faɗa wa qawlu subhana rabbil a'la fi sujudi faɗa subhana rabbil a'la cikin sujada shi ma sunna ne wa qawlu rabbiki firli bayna sujadataini da cewa rabbiki firli tsakar sujudu guda biyu mazhabul shafi'iyya abin nan shafi'iyya in an yi sujada ta farko an zauna akan cewa rabbiki firli sai ya tafi kuma jira ta biyu wa tashahudul awwal haka ta hiya farko ita ma sunna ce wal julusul hada zama domin ta hiya farko shi ma sunna ne wa idan sune sunnoni kuma na sallah a fahimtar mana to sai bambanta muna in an ce rukuni an ce sharafi me bambanci yace fal arkanu in aka ce abu kaza rukuni ne na sallah ma saqata minha sahawan aw amdan badalati salatu bitarkihi shine duk abin da in aka bashi da gangan aka ba abin ko da mantuwa sallah za ta iya baci in an bashi shi ake ce ma rukuni sune a cikin ababe da makarantu na farko wa'annan takwas din kuma da yace musu wajibai sai yace wal wajibatu abin da ake ce ma wajibi ma saqata minha amdan badalati salatu bitarki idan abin da in ba a yi shi ba sallah ta baci in dai da gangan ne wa sahawal in ko da mantuwa ne jabarahu bis sujudi lis sahwi shi ake masa jira ta rafkanuwa abin jidda in ba a yi shi ba sai da rafkanuwa to shi wannan wajibi ne abin da ko in aka bai shi to sallah ta baci kwata kwata ko da gangan ne ko da mantuwa ne to wannan ana ce mishi kuma rukuni ina fata mun gane bambanci wallahu a'lam Allah shine matsani yace ta mashru'u salat wa wajibatiha wa arkaniha wannan littafi ya kare ya taluha insha Allah ta'ala al-qawaidul arba'a ga wannan littafi nan kuma sabo gaba mai suna qawaidul arba'a shine ke bi da wannan littafi in Allah tabaraka wa ta'ala ya so Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa mun zo karshe inda zamu dakata sai kuma in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu sati biyu masu zuwa sai mu dora daga inda muka dakata din Allah tabaraka wa ta'ala ka amfani da wannan muka karanta wanda muka dace muka karanta daidai Allah ka ba mu ladan karantawa ka tabbatar da shi cikin zakatun mu ka ba mu ikon aikatawa wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mu na kurakura Allah tabaraka wa ta'ala ka mantar da muka ba mu ikon aikata abu da ke shine daidai Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata bata ne kuma ka ba mu ikon guje mishi Allah ka kare shiriyar da mu Allah ka kare shiriyar da mu ka kare dora mu akan hanya ta kware Allah ka ba kasar mu lafiya da zama lafiya du'a da kake ba mu Allah ka sa mu su albaraka 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 Allah ka sa mu albaraka gabaki daya Allah Allah tabaraka wa ta'ala ka sada mu da aljanna Allah ka kai mu gidan aljanna gobe kiyama ka sada mu dukkan alkhairi duniya da lahira Allahumma rabbana atina husna taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyaha mawlaha faghfir lana rabbana warhamna taqabbal minna innaka antal